This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 18 ga watan Mayu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na wannan lokacin za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin zai kawo muku tattaunawa ta musamman da wasu daga cikin gwamnonin Najeriya yayin da suka kawo ziyara a nan Washington DC. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. To amma da farko ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. An gwabza kazaman fada an kuma yi lugudan wuta a yau Asabar a birnin Rafa da ke kudancin yankin Gaza, a cewar waɗanda suka shaida lamarin, yayin da sojojin Isra'ila suka sanar da cewa kunshin kayan tallafin jinkai 310 na farko sun shiga yankin da aka yi wa ƙawanya ta wata gadar bakin teku da Amurka ta gina. Bayan sama da kwanaki 10 da harin da sojojin Isra'ila suka yi wa lakabi da Limited Operation in Rafah da Turanci, an sake gwabza fada tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Falasdina a arewacin Gaza. Asibitin Kuwaiti ya ce wani hari da Isra'ila ta kai a cikin dare ya kashe mutane 2 a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke Rafah, yayin da shaidan gani da ido suka ce an yi ta harbe-harbe a kudu maso gabashin birnin, kuma jiragen sama sun yi barin wuta a yankunan gabashin birnin. A wata hira da kamfanin dillancin labaran AFP ya yi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Juma'a, ya yi gargaɗin cewa ta yiwu Rasha ta ƙara ƙaimi a hare-haren da take kaiwa, inda ya ce Kiev za ta amince da yarjejeniyar zaman lafiya ta adalci, duk da kiran da kasashen yammacin duniya ke yi na a gaggauta warware matsalar. Zelensky ya kuma sake yin kira ga kasashe abokan hulɗar Ukraine da su tura wa kasarsa ƙarin makaman kariya ta sama da jiragen sama na yaƙi, yana mai cewa babban abin da ya taimaka wa Rasha shine haramtawa Ukraine amfani da makaman da kasashen yammacin duniya suka bata wajen kai hari kan yankin na Rasha. Yayin da dokar ƙarfafawa sojoji gwiwa ta fara aiki a yau Asabar, Zelensky ya ambaci cewa suna fuskantar ƙalubale wajen ɗaukar ma'aikata aiki da kuma ƙarfafa gwiwar masu manyan mukami a rundunar sojan, wanda yawancin lokaci ake fin ƙarfinsu ta hanyar wasu dabaru yayin da aka shiga shekara ta 3 ana yaƙin. A daidai lokacin da sojojin Rasha ke samun ci gaba a hankali a 'yan watannin nan, sun samu gagarumin nasara a wani farmaki da suka fara kaiwa a ranar 10 ga watan Mayu a yankin Kharkiv, yankin da ke kan iyakar kasar daga arewa maso gabas. Amma Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa Ukraine za ta ci gaba da ƙoƙarinta a fagen daga ta kuma dakatar da duk wata babban nasara da Rasha za ta samu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani matashi da ya kai har ya ofishin 'yan sandan kasar Malaysia ya kuma kashe jami'an 'yan sanda 2 bai cika shiga harkokin jama'a ba, kuma ana kyautata zato shi kadai ya dauki matakin kai harin, duk da cewa ana zargin yana da alaka da kungiyar ta'addanci ta Jama'a Islamiyya, a cewar ministan harkokin cikin gida na kasar a yau Asabar. Mutumin ya afka ofishin 'yan sandan ne a kudancin jihar Johor da ke kusa da kasar Singapore da safiyar jiya Juma'a dauke da adda. Ya sare wani dan sandan har lahira, daga nan ya yi amfani da makaman dan sandan ya kashe wani jami'in. Ya raunata jami'i na 3 kafin aka harbe shi. Da farko 'yan sandan sun ce tayo mutumin ya yi yunkurin satar bindigogi ne daga ofishin. Ana gudanar da binciken cin hanci da rashawa akan wani jami'in kasar China mai kula da harkokin noma, a cewar kafar yada labaran kasar a yau Asabar, yayin da shugaba Xi Jinping ke ci gaba da yaki da cin hanci da rashawa musamman akan manyan jami'ai. Tang Ranjian, shugaban ma'aikatar harkokin gona da raya karkara na China. Ana zarginsa da saba doka sosai a cewar gidan talabijin din CCTV na China. Kodayake rahoton binciken bai bada cikakken bayani akan takamaimai laifukan da ake zargin Tang da aikatawa ba.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraronmu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA.
Barkanmu da zuwa zauren VOA wanda zai zo muku daga babban ofishin sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. A kwanakin baya, cibiyar koyar da dabarun zaman lafiya ta Amurka, USIP, ta gayyaci gwamnonin jihohin Arewa maso yamma inda suka halarci taro na musamman kan dabarun samun zaman lafiya. Bayan haka, sai sashin Hausa na muryar Amurka ya gayyace su zama na musamman a zauren VOA a Washington DC, inda suka tattauna da bada bayanai kan halin da jihohinsu suke ciki a Najeriya. Bayan haka, sun amsa tambayoyi daga wurin 'yan Najeriya mazauna Amurka. Abokin aiki na Murtala Faruk Sanyinna shi ne jagoranci zama da gwamnonin. Ga yadda shirin ya kasance, Murtala gare ka.
Ba ɓoyayyen abu bane cewa Najeriya tana fama da manyan kalubale musamman a ɓangaren tsaro da tattalin arziki da dai sauransu. Sai dai abin da mutane ke son sani shine shin me shugabannin da suka zaɓa suke yi domin shawo kan wannan kalubalen. Sunana Murtala Faruk Sanyinna, kuma ina yi muku barka da kasancewa tare da mu a cikin kashin farko na zauren VOA a nan Washington DC, da zamu tattauna da wasu gwamnonin Najeriya. Yanzu haka a ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu, muna tare da gwamnonin wasu jihohin Najeriya domin sanin abin da suke yi don shawo kan waɗannan kalubale. Daga cikinsu akwai gwamna Dikurada na jihar Katsina, wanda kuma shi ne shugaban dandalin gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya. Haka kuma muna tare da gwamna Obasani na jihar Kaduna, wanda kuma tsohon dan majalisa ne a Majalisar Dattawan Najeriya. Sai kuma gwamna Dauda Lawan na jihar Zamfara, wanda shi kuma ba bako bane ana Amurka, kasancewar yayi aiki a ofishin jakadancin Najeriya da ke nan Washington DC. To muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan shirin.
Assalamu alaikum.
To haka kuma muna tare da wasu 'yan Najeriya mazauna nan Amurka a cikin wannan zauren namu, waɗanda za su gabatar da tambayoyi kai tsaye ga bakin namu. Muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan zauren. To idan na fara da kai gwamna Diko Rada, abu ne da kowa ya sani idan za a yi maganar Najeriya, to abu na farko da ke zuwa zan 'yan kasar ko kuma jama'a shine kalubalen tsaro da ke addabar jama'a. Kwanan nan mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Nuhuri Badu ya gabatar da wani jawabi inda ya bayyana cewa kusan gwamnati ta shawo kan matsalar tsaro a Najeriya, har yake cewa ba sauran wani mutum ko daya da ke hannun 'yan ta'adda. Shin ya kuka ji wannan kasancewar, kowa na son ya ji wannan labarin kamar abin farin ciki ne cewa an sami nasara, shin ya kuka ji da wannan labarin?
To a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, kamar yadda kai bayani cewa an samu sauki na matsalar tsaro a arewacin Najeriya, ba gaskiya bane. Amma saukin da aka samu bai kai matsayin da za a ce ba sauran wani mutum a hannun 'yan ta'adda. Mu da muke jihohin nan mun san halin da ake ciki a matsalar tsaron nan, kuma bakin gwargwado lokacin da muka shiga gwamnati mun yi kokari kwarai da gaske na ganin ya zamu mu jawo da mutanen da abun ya shafa cikin wannan aikin na tsaro, domin sani da cewa jami'an tsaron da gare mu ba su isa da wadatar da za su iya wadace duka ƙauyukan da gare mu a garuruwanmu. Don haka muka ga cewa 'yan ƙauyukan na ya kamata mu ɗauke su mu horar da su mu sa su cikin harkar tsaron nan, domin su taimaka ma conventional security da muke da su a ƙasar nan. Wanda mun yi wannan, mun ƙaddamar da su wajen wata bakwai da ya wuce a jihar Katsina, suna gudanar da ayyukansu. Sannan duk kayayyakin da ya kamata mu ba su bakin gwargwadon abin da hukuma ta amince mu iya ba su domin su gudanar da ayyukansu, mun ba su. kuma suna aiki da jami'an tsaron nan kusan a jihar Katsina. Zai iya cewa kashi 60-70 na matsalar tsaron da muke da ita a jihar Katsina mun samu saukinta. Matsalar da muke fuskanta da ita yanzu shine kan mai uwa da wabi, saboda an matsa ma yan ta'addan nan ana kai musu hare-hare yau da gobe. So su ma abinda suke mana sai su je ƙauyukan da ke kusa da daji, sai su kai kan mai uwa da wabi su kashe na kashewa, su kona gidajen mutane da dukiyoyinsu ruga. So wannan shine matsalar da muke. To da kaga an kai haka, to dan ta'adda yana nuna ma al'umma cewa so yake gwada mu jama'a da hukuma cewa muna nan, jikinmu bai sanyi ba, amma kuma su sun san abin da suke ji. Kuma in ka tambayi mutanen da ke wa'annan ƙauyuka, su sun san irin ƙoƙarin da gwamnatoci suke yi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron nan. Muna dai fata cewa ba da daɗewa ba wannan ɗauke-ɗauken mutanen, kashe al'umma ba dalili, kore dukiyoyinsu, zai zo ƙarshe da amincewa Allah idan muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin da mu da jami'an tsaron nan namu, in muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin wannan jiha da wannan jiha. Domin in na yi aiki in Zamfara ba te ba, ko Kaduna ba te ba, ko Zamfara ko Sokoto ba te ba, kamar aikin Babangiyo ne. Amma sa'ad da muka yi duka gwamnonin nan, mun haɗa kanmu muna yin aiki iri ɗaya, kuma muna tallafa ma junanmu wajen gudanar da kawo ƙarshen matsalar tsaron nan a jihohinmu.
Na'am, to a gwamna Obasani kwanan nan za a ce jihar Kaduna ta shiga kanun labarai sosai, musamman saboda sace-sacen ɗalibai na baya-bayan nan na kuriga da aka yi da sauransu. A nan waɗanne irin matakai kuke ɗauka domin ganin kun kare makarantu ta yadda abin bai shafi sha'anin samar da ilimi ba?
To alhamdulillah, kamar yadda kai magana ko shi kanshi maganan ɗaukan yara da aka yi na makaranta, in ka kula za a ga cewa a tarihin ƙasarmu na Najeriya wannan kusan shi ne na farko da za a ce cikin kwana 16 da dan Allah yaranmu sun dawo gida. Kuma wannan abu ya samu abu ne saboda yadda muka tsatsayin da ka ganin cewa mu a jihar Kaduna mun haɗa kai da jami'an tsaro, wato na sojoji da 'yan sanda da kuma ma su SSS, don mu tabbatar cewa mun kare makarantunmu. Ko da aka ɗauki yaranmu mun yi ƙaƙin ƙoƙari mu ga cewa me za mu tabbatar da cewa cikin ƙanƙanin lokaci an dada yaran nan. To zan iya tabbatar maka cewa kamar da shi gwamnan Katsina ya faɗi, duk jihohin da ke arewa mafi yamma muna ƙoƙarin mu tabbatar da cewa mun kafa jami'an tsaro masu zaman kansu. A jihar Kaduna mun ɗauki kamar 7,000, kuma mun horar da su, mun sa su ta ƙarƙashin sojoji da 'yan sanda. To ganin haka ne ma yasa ko da ka ɗauki yaranmu cikin ƙanƙanin lokaci muka tsatsin da kamar ga cewa an dawo da su. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma kamar yadda ka sani, a harkar tsaro wani abu ne wanda dole muka tsatsin da kamar ga cewa mun yi tsaya mun samu local government chairmen wanda suke tare da al'umma da kuma sarakuna da malamai da matasa, domin su jami'an tsaron nan ba su yi aiki sai an taimaka musu ga waɗanda suka san irin dajukan da muke da su. Kuma kamar da gwamnan Katsina ya faɗi, mu Kaduna da Zamfara da Katsina muna da border. So abinda muke shine mu tabbatar da cewa duk abin da ake a wani jiha suna gaya mana, domin mu haɗa kanmu mai aiki nan tare. Amma babban nasara da muke samu shine mun tabbatar da cewa al'ummarmu da ke karkara ko kuma suke ƙauyuka mun zauna da su da sarakuna da malamai, domin su harkar tsaro kamar yadda ka sani harka ne wanda dole kowa sai ya sa hannun shi, ba jami'an tsaro ba. Amma a yau din nan haka zan iya tabbatar maka cewa da yardan Allah ana samun sauƙin rashin tsaro a yankunan magabaki da.
To bari mu dawo ga gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan. Akwai rahotanni da ke cewa 'yan bindiga sun ɗora haraji kan wasu mazauna a yankunan jihar ta Zamfara. Za a iya cewa matsalar ta kai har watakila sai jama'a sun samu a kansu mafita kenan, ko yaya abin yake?
To assalamu alaikum. Kamar yadda ka sani, matsalar tsaro kusan ta wuce shekara 10 mun same ta ne a jihar Zamfara. Amma da ikon Allah mun tashi haikan mu tabbatar da cewa mun ceci al'umma, kuma muna bakin kokarin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a jihar Zamfara, wanda mun bullo da hanyoyi daban-daban na tabbacin cewa kusan kowace karamar hukuma akwai mutane wanda suke kula da wannan wurare. Abinda ka faɗa haka ne, akwai wurare daban-daban inda 'yan ta'addan nan sukan ɗora ma al'umma haraji cewa sai sun ba su kuɗaɗe kafin su bar su yi noma. Wannan gaskiya ne. To amma mu kuma a tsaye muke mu tabbatar da cewa duk inda muka samu labari akwai irin wannan abubuwa, mun yi abin da ya kamata, mun tura jami'an tsaro don su tabbatar da cewa sun kare al'umma kuma sun hana wannan haraji da ake dora. Wannan akai muke, kuma za mu ci gaba da yin wannan abu da ikon Allah har sai mun samu zaman lafiya a jihar Zamfara.
Da waɗannan bayanai na gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal, za mu dakata a yau, sai makon gobe za mu dora. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Murtala Faruk Sanyinna wanda ya jagoranci shirin, sai Fiona Wammayi Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke sallama da ku. Mu huta lafiya.
Madalla, kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka'almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga masu gabatar da wannan shiri, ga tambaya ta kamar haka: wai dan Allah, a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madafun mulki? Kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu? Wassalam, ku huta lafiya. Mai tambaya Dalhatu Manjus Gobir, Samaru, bus stop Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. Idan mai tambaya Malam Dalhatu Manjus Gobir da ma sauran masu saurare na tare da mu, zan za ku da gefe wakilin muryar Amurka a Kaduna, Isa Lawan Ikara, ya gabatar da ansar da ya samo daga wani profesan tarihi wanda ya fara da cewa:
sunana Dr. Salisu Bala, malami a bangaren koyar da tarihi na Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, kuma mataimakin daraktan Arewa House, cibiyar adana kayan tarihi da bincike na ilimi ƙarƙashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, kuma matsayina na mato associate professor na bangaren social history.
Ila shaharka wajen bangaren bincike yasa muryar Amurka ta turo wannan tambaya da wani mai sauraron mu Dalhatu Manjus Gobir wanda yake a Samar bus stop a Zaria, ya tura wa sashen Hausa na muryar Amurka. Yana tambaya wato tambayoyin guda biyu ne. Na daya, wai shin dan Allah waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu kama madafin iko?
Gaskiya wannan tambaya ce da ke da muhimmanci musamman a wannan zamani namu da muke ciki, ta yadda za ga wasu daga cikin yawanci ƙasashenmu na Afirka har wasu ƙasashen ma da suka ci gaba a duniya suke samar da mutane 'yan shekara 70-80 har 90 ma su mulke su. To shin shi mai tambaya na so ya san shin akwai ƙasashen da aka taba samun matasa suka jagoranci wayannan ƙasashe kuma aka samu nasara suka gudanar da ayyuka na ci gaban ƙasa, kama ga bangaren tattalin arziki, wato ci gaban na siyasa wannan ƙasashe da sauransu? Akwai babu ba. Akwai ƙasashe da dama waɗanda suka yi fice wurin wato samar da shugabanni wato masu karancin shekaru. Misali zan bada, akwai ƙasa da ake kira San Marino, wata ƙasa ce wacce take mai cin gashin kanta, wacce ita ce ta samar da shugaban ƙasa wanda yake mafi karancin shekaru a duniya. Wannan shugaban ƙasar shi ake kira Giacomo Simoncini. Ya kama mulkin wannan ƙasa yana da shekara 27, kuma an haife shi a wani wuri da ake kira Borgo Maggiore a cikin ƙasar San Marino. San Marino din nan wani tsibiri ne da ke wata ƙasa ce mai cin gashin kanta, wacce ita ƙaramar ƙasa ce mai akalla mutane 33,000 da mutum 938.
Gaba ɗaya mutanen ƙasar
kenan. To amma ƙasa ce wacce kusan tana ɗaya daga cikin ƙasashe uku ƙanana waɗanda masu cin gashin kansu a yankin ƙasar Turai. Misali kaga akwai Vatican City, ita ma tana cin gashin kanta. Sannan akwai Monaco, ita ma mai cin gashin kanta sannan sai wannan San Marino din to shi wannan shugaban kasa kusan za a iya cewa ya taso ne yana tsaron wani chemist ma'ana wato mai tsaron shagon sayar da magunguna to daga baya kuma sai je sai ya karatu ya zamanto ya samu digirin shi a fannin pharmacy saboda anan ne fannin da ya kware sannan yana da shekara 18 ya shiga wata jam'iyya da ake kira San Marino Socialist Party wato jam'iyya ce wacce take da akida irin ta gurguzo ba jare hujja ba sannan ya shiga office a matsayin shi na shugaban kasa bayan an rantsar da shi a wancan lokaci yana da shekara 28 har ya zuwa lokacin da ya kai shekara 30 yana da mashawarta mabambanta daga bangaren tattalin arziki yana da kwararru waɗanda suke ba shi shawara daga bangaren siyasa ta duniya da siyasar kasar yana da waɗanda suke ba shi shawarwari akwai abin da ya shafi zamantakewa da kuma ci gaban al'umma da kuma hada-hadar cinikayya ta ƙasa da ƙasa shi ma yana da waɗanda suke ba shi shawara kuma yawancin waɗannan masu ba shi shawarorin sai ɗebo daga samari yan uwan shi amma kuma ya sirka da waɗansu kaɗan daga cikin waɗanda suke masu shekaru da ɗan yawa waɗanda suka ƙware a fannoni daban-daban irin nasu to kaga wannan na farko kenan shi
ne amma zaɓe ne demokradiyya ce ake a ƙasa naji ka ce har da jam'iyya
eh demokradiyya ce ta kai shi ai shi yasa na faɗi sunan jam'iyyar da ya takara gargashin ta kuma ya shiga wannan jam'iyya na dan shekara 18 a wani lokaci
wato bayan shekara 10 a cikin jam'iyyar kuma ya zama shugaban ƙasa
eh to wannan kenan sannan akwai in ka duba akwai ƙasar Faransa shi Emmanuel Macron ya zama shugaban kasa a watan Mayu na shekara ta 2017 ka gani 2017 yana matsayin dan shekara 39 kaga ya zamanto ya dara wancan wanda yake shugaban kasan San Marino din to shi ita wannan babban kasa ce amma kuma yana daga cikin waɗanda suke da ƙarancin shekaru domin abinda mafi yawanci mutane suke la'akari da shi shine idan an ce youth ko kuma ƙasa wanda take yara ke rike da ita ana lissafi ne daga shekara 26-27 zuwa 35-40 to waɗannan age bracket din su ake magana ta ɓangaren matasa to sannan in ka duba akwai abin da ya shafi ƙasar Mali wanda cikin 'yan shekarun nan aka samu Assimi Goita ya zama shugaban kasa amma shi ba ta bangaren siyasa bane ta bangaren ci mulki ne yadda suka yi ma shi wannan gwamna shugaban kasar Bubakar Keita din nan suka masa ci mulki da sauransu to a wani lokaci ya hau mulkin kasar yana dan shekara 38 kaga shi kuma yana kasa da Emmanuel Macron na kasar Faransa kenan sannan akwai Ireland wato Ireland an samu Leo Varadkar wanda wato ta zama wato prime minister a wancan lokaci musamman a watan Yuni na shekara ta 2017 ita ma tana shekara 38 a wannan lokaci so akwai kasashe da dama irin waɗannan sannan akwai kasar Costa Rica ita ma an samu irin wannan wannan a Costa Rica shugaban kasar a wannan lokaci labor minister ne ma'ana ministan kwadago na wannan lokaci amma kuma ya ci zabe kuma ya zama shugaban kasa a watan Mayu na shekara ta 2018 shi ma kuma yana da shekara 38 a wannan lokaci ya zama shugaban kasa sannan akwai Kosovo kasar Kosovo ita ma wata kasa ce a cikin yankin Turai ita ma wannan kasa ta yi dace lokacin da shugabar kasar wata mace wanda ake kira Vjosa Osmani ta zamanto shugaban kasa wanda ta hanyar zabe ma'ana ta hanyar demokradiyya aka zabe ta ta zamanto tana da shekara 38 a wannan lokaci aka zabe ta matsayar shugaban kasa sannan akwai wannan mutumin da yake kamar wasu mutane suna yawan ce mishi kamar dan taratsi ma'ana Kim Jong-un na kasar North Korea idan mutane ba su manta ba kasar North Korea kasa ce wacce manyan kasashen duniya na wancan lokaci bayan yakin duniya na biyu an gama yakin duniya na biyu a shekara ta 1945 to a wani lokaci duniya sai ta shiga wani babi sabon babi na tarihi, tarihin yakin cece-kuce. Amma da yawa malami suna cewa yakin ba ko ina ne aka yi yakin cece-kuce ba na siyasar duniya, a akwai inda aka gwabza musamman a wani yanki da ya shafi Berlin na kasar Germany, an yi gumurzo kafin aka zo aka kwace wani yanki. Berlin ita kanta sai da ta kasu kashi hudu, kasar England na da kaso, Faransa na da kaso, da sauran Russia da sauran su. So sannan a North Korea shekara 1950 zuwa shekara 1953, anan ma manyan kasashen duniya kamar Russia da America sai da suka hada yan kasar yaki. A wannan yaki na yake kira Korean War, sai da kashe kusan mutane miliyan 3. Ka duba 1950s aka kashe mutane miliyan 3, wanda ya jawo rabuwar kasar gida biyu, North Korea da South Korea. To shi Kim Jong-un din nan shine aka haife shi a 8 ga watan 1 na shekara ta 1983, sannan kuma yana da dan shekara 39 ya zama shugaban kasa a 13 ga watan Afrilu na shekara ta 2012. Sannan ya gaji kakan shi banda uba, ya gaji aƙidu ne na kakan shi, domin kakan nashi shine Kim na biyu, Kim Sun na biyu. A lokacin shi ne a shekara ta 1948 ya rayu har kuma ya kafa kasar, wato ita wannan Koriya ta Arewa. Sannan bai bar mulki ba shekara ta 1994. Sannan uban shi wannan din ya gada, sannan shi wancin kakan nasu shine sai ya zama, shi ya zama shugaban kasa na farko a wancan lokaci. Sannan a wannan lokaci kuma ya dauko aƙidu, ya tsallake wasu daga cikin tsare-tsare da uban shi yake dauko aƙidu irin na kakan shi, na maganan duk wanda yayi ai mishi. Misali idan aka samu mutum ya saci kudin kasa, ko sai a ci a harbe shi ko a rate mutum, to shi wannan ya debo irin wadannan aƙidu.
Wani irin mulki ne wannan? Wato in ka ce an gada, an gada ya kamar mulki ne irin na tsarin sarauta, ko soja ne, ko demokradiya?
Ba abin da baba a ciki, domin ƴaƴansu suna shiga sojoji, kuma ba tsari ne irin na demokradiya da aka santa na Turai ba, don su suna ma kyamar irin wannan tsarin. So kamar yadda na faɗa, Kim Sun din nan na biyu, wanda shine kakan wannan Kim Jong-un din, ka gane, shi ya kafa kasar shekara lokacin da suka rabe aka wannan yakin, shi ya imagine a matsayin shugaban kasa na farko. To sai zamanto bayan ya mutu, sai dan shi ya gaje shi
baban wannan,
to shi kuma wannan sai ya zo ya gaji baban shi. To ba tsari ne irin na mulkin mu demokradiya na Turai yamma kamar yadda aka faɗi ba. To bayan nan, tun daga wancan lokaci kamar yadda na faɗa, ya hau mulkin kasar shekara 13 ga watan Afrilu na shekara ta 2012 har ya zuwa yau kenan. Ka gani, kaga ya shekar 10 yana kan mulki kenan, dan lokaci kadan. So a wannan lokaci an samu ci gaba sosai. Na farko ya ta san makarasar da project din kera makaman nuclear mai dogon zango, wanda aka fara shi tun lokacin da baban shi ke da rai.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan shugabancin matasa a kasashen duniya, yanzu a madadin mataimakin Profesa Salisu Bala da wakilan muryar Amurka Isa Lawan Ikara da Muhammad Salisu Garba, da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
To masu sauraron mu, kafin mu sallama da ku, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga uwar gida Lidiya Ado da iyalan gidan Farfesa Ado Mammane na Jami'ar Abdulmumini Jaffo da ke birnin Niamey a jamhuriyar Nijar, game da rasuwar mahaifinsu Malam Ibrahim da Allah ya karɓi ransa a yau Asabar 18 ga wannan wata na Mayu. Kuma za a yi ta'aziyyar shi a ranar Lahadi 19 ga watan Mayun shekarar 2024 a makabartar Kristoci da ke garin Katsinar Maradi a jamhuriyar Nijar. Allah ya ba su haƙurin rashi, amin. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Tattiya na gabatar da shirin, da Fiona wa Mainan Dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mu ne yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi, mu kwana lafiya, sai da safon ku.